sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango a birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashoshin BOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a FM Noman da Lol da kuma Niya a birnin Kwani sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin na musamman yau 20/2019 a daidai wannan lokaci kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai
sakamako na farko a zaben kasar Najeriya na nuna cewa shugaba mai ci Muhammadu Buhari na kan gaba Gwamnatin Amurka karkashin shugaba Donald Trump ta ce har yanzu tana tare da shugaban yan adawa a Venezuela 100%. Sannan da Amurka da Taliban sun nuna alamar cewa tattaunawar da suke yi yanzu haka a Doha babban birnin kasar Qatar na iya zama mai alheri.
Kalin labaran kenan a cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa bisa alkalman da hukumar zabe ta INEC ta gabatar dan takarar babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya Atiku Abubakar yana gaba a jihar sa ta Adamawa yayin da wasu alkalman hukumar ke nuni da cewa dan takarar jam'iyyar mai mulki ta APC a Najeriya Muhammadu Buhari ke gaba a jihar Sokoto masu sauraro ku yi mana afuwa domin ba za mu samu damar kawo muku shirin tsaka mai wuya ba saboda wasu matsaloli da suka sha kanmu amma kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari
Assalamu alaikum mai saurare ga labaran sakamako na farko a zaben shugaban kasar Najeriya na nuna cewa shugaba mai ci Muhammadu Buhari na kan gaba to amma babbar jam'iyyar adawa ta yi watsi da sakamakon da cewa mara sahihanci ne kuma ba abun amincewa bane Hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta INEC jiya Litinin ta bayyana cewa Buhari ya ci zabe a jihohi akalla 6 a yayin da shi kuma babban mai kalubalantar sa Atiku Abubakar ya ci na babban birnin tarayyar Najeriya Abuja Chairman din jam'iyyar PDP ta su Atiku Uche Secondus ya ce jam'iyyar su ta gano wasu magudi da aka yi a jihar Adamawa koko Nasarawa da kuma birnin tarayyar Najeriya Abuja da yake magana da wani taron manema labarai a Abuja Secondus yayi zargin cewa gwamnatin Buhari ta hada baki da hukumar zabe ta INEC wajen yin cogen sakamakon rumfunan zabe a fadin kasar Secondus ya ce PDP na da abin da ya kira sakamako na sahihi daga rumfunan zabe a fadin kasar an gudanar da zabe ranar Asabar a dukkanin jihohi 36 da kuma birnin tarayyar Najeriya Abuja kodi yake kuma zabe ta INEC ta dage zabe a wasu wuraren da abin ya zo da tangarda Gwamnatin Trump na tare da shugaban Venezuela na wucin gadi Juan Guaido wanda Amurka ke goyen baya 100% a cewar mataimakin shugaban Amurka Mike Pence jiya Litinin a yayin da yake bayyana wani karin tallafi ga mutanen Venezuela muna tare da ku kuma tare da dukkanin kasashen da suka hallara a nan yau kuma za mu ci gaba da kasancewa da ku har sai an maido da tafarkin demokradiyya da kuma yanci a cewar Pence a wani jawabin da yayi ga kungiyar haduwar Lima ko Lima Group bayan ganawar da aka yi tsakanin bangarori uku a Bogota na kasar Colombia tare da Guaido da kuma shugaban Colombia Ivan Duque Pence ya ce dole shugaban Venezuela da ake takardama kan halalcin sa wato Nicolas Maduro ya tafi yayin da suke Bogota da Pence da shugabannin yankin sun tattauna kan wato dabarar da za su yi amfani da ita wajen hanzarta saukar Maduro da kuma yadda za su kai ga agaji da yanzu haka ke jibgi a wuraren da wato a wuraren da Venezuela ta yi iyaka da Brazil da kuma Colombia zuwa cikin kasar ta Venezuela inda ake fama da karancin abinci da magunguna da Amurka da Taliban sun nuna alamar cewa tattaunawar da suke yanzu haka a birnin Doha na kasar Qatar wadda suka fara jiya Litini tana iya zama mai abin alheri fiye da duk wata ganawar da suka taba yi a baya manzon Amurka na musamman kan matakan sasanta bangarori a Afghanistan Zalmi Khalidzad ya bayyana wakilin Taliban a wurin tattaunawar ta yanzu da waɗanda suka fi tasiri ko wanda ya fi tasiri ya ƙara da cewa hakan na iya zama alamar cewa wannan lokaci ne na musamman mai magana da yawun tawargar wakilan Taliban a wurin tattaunawar Suhail Sahin ya gaya muryar Amurka cewa bangaren sa na hankurin samun sakamako bayyananne kuma mai amfani Khalidzad ya kuma gana a karin farko da ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa Taliban Mulla Abdul Ghani Bardar wanda ya taimaka aka sake shi daga gidan yarin Pakistan a watan Oktoban da ya gabata don yin shimfiɗa ma tattaunawar to karfa a sha'afa ana shan labarin ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya ba da sanarwar aji aiki ba zato ba tsammani yana mai bayyana takaicinsa saboda abin da ya kira kasa ci gaba da aikin ina neman gafarar dukkan gazawata a shekarun da suka gabata a matsayin ministan harkokin waje abin da ya rubuta kenan a shafin sa na Instagram je Litini ya ƙara da cewa ina mai gode ma kasar Iran da jami'anta Zarif dai bai bayyana dalilansa na barin aiki ba kuma zuwa yanzu shi kansa shugaba Hassan Rouhani bai ce komai ba Zarif ya kasance babban wakilin Iran a tattaunawar jijjiyar nukiliyar da aka cima a shekara ta 2015 da manyan kasashen duniya shida ta yadda Iran ta amince ta tsaida aikin iza sinadarin uranium a madadin dage mata takunkumi shugaba Trump ya janye Amurka daga wannan jijjiyar tun bara Amurka da China na duba yiwuwar shirya taro tsakanin shugabannin su biyu don su kammala yarjejeniyar cinikayya da kuma kawo ƙarshen kasancewar wato kazancewar takaddamar cinikayya tsakanin su to sai dai wasu tsofin jami'an Amurka da ƙwararru na kokwanton ko shin yarjejeniyar cinikayya da China za ta iya kawo ƙarshen manufofin tattalin arzikin China mai cike da yaudara suna masu gargadin cewa irin wannan yarjejeniyar ta cinikayya za ta iya magance wannan matsalar na dan lokaci kankani ne kawai ranar Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya nuna ƙwarin gwiwa kan yiwuwar cimma yarjejeniyar cinikayya tsakanin Amurka da China
Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Sai fagen rahotanninmu za mu kuma fara ne daga jihar Adamawa Najeriya inda alƙaluma da hukumar zaɓe ta INEC ta gabatar suka yi nuni da cewa ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ne yake gaba a jihar ta Adamawa sai dai jam'iyyar APC mai mulki jihar ta ki amincewa da sakamakon zaben ga rahoton da wakilinmu na Adamawa Ibrahim Abdulaziz ya aika mana
a sakamakon zaben jihar Adamawa jami'in bada sakamakon zaben Professor Andrew Haruna na jami'ar kimiyya da fasaha ta Modibo Adamu da ke Yola wato Mautech ya bayyana jami'ar PDP da cewa ita ke kan gaba da kuri'u mafi rinjaye inda dan takar babban jami'ar adawan ta PDP Atiku Abubakar ya samu kuri'u 410,266
PDP with a total vote of 410,266
410,266 to sai dai kuma wakilin wanda mako shine shugaban jam'iyyar Ashiya Arewa maso gabashin Najeriya Komrar Mustafa Salihu ya ke rataba hannu akan sakamakon zaben da aka bada to wai ko me yasa haka wannan mako ita ce tambayar da ne wakilin jami'ar ta APC
an samu korafe-korafe daga wurin magoya bayanmu a local government guda hudu a kudancin Adamawa wato Numan Demsa Lamurde da Guyuk wayannan gwargwaro suna da ta'allaki ne da rashin amfani da card reader a wurin yin zabe. Mutane sun zo sai a fara amfani da card reader, mutane 30 sun yi sai sauran kawai sai a bar su su ta zabe ba tare da card reader.
Ba gani wasu suna yin wakila don alamun ko kun sha kai shi ke sa ku kokon.
Ba kai kuma ina so ka san cewa wannan ba zabe ne ba na shugaban kasa. Shugaban kasa nan kuma zai iya ma cin zabe in ma babu vote ko daya a Damascus. Amma abin da muke fara shine ra'ayin mutanenmu, mandin na mutanenmu kar a sace, kuma kar a yi wasa da doka, kar a yi karantsaye wa dokan zabe.
Amma wasu suna gani kamar kanci a duk ajiyar sauran jam'iyyun da sun amince, amma ko kadai ne kuwa ce
abu? Babu wani jam'iyyar da ta zo nan ta ce ta amince. Yawancin mutane da ka gani a nan ɗan jam'iyya ɗaya ne za su amsa sunayen sauran jam'iyya. Ba wani ɗan jam'iyyar da ya zo nan, ai ba su ɗan takan shugaban ƙasa wanda ya zo nan ya yi kamfen ko yauna. Zabe ne tsakanin PDP da APC, kuma kamar lamurin ma da nake magana su kansu ajiyar na PDP ba su hannu a rizodin ba ko an karba. Abu ne wanda bayan sanya sanadin nan, abin da muke sanya shi ne a basi a kasa a tire a ɗauko takardun kan reader ɗin nan da aka buga suna nan a nan ainihin reader. In ko baya gaba to za mu yi watsi da sakamakon nan zabe kuma ba za mu sa hannu ba.
Jim kaɗan ma da bayyana sakamakon cikin dare, sai ko magoya bayan Atiku Abubakar suka fanzama suna murna kamar haka.
Kamar da kuke ji a yanzu haka dai magoya bayan ɗan takarar da kawar adawa ta PDP ne a nan Yola ke murna jin kaɗan da bayyana sakamakon zaɓen. A da farko da wa muke magana?
Magana da Alhaji Haji Audu Gombe, Vice Chairman Central Zone Adamawa Senatorial na PDP.
Na ga jama'a kuna ta murna, ko me sa kuke murna?
Murnar da ake saboda wazirin Adamawa ya ci jiharsa kamar yadda ake so, shi sa muke wannan murnar cikin daren nan. Kowa ya zaɓa ga lalahi ya yi farin ciki da cin wazirin Adamawa a jihar Adamawa.
To kamar me za ku faɗa ganin kan cewa duk da wani na zuwa ne a lokacin da ita kanta uwar jam'iyya take cewa tana da tababa ko kuma tana da ja game da sakamakon?
Duk tababa da ake ba zai hana murnar ɗanmu nasarar da yake samu ba. Alamashi kafin a ce wani abun Allah da gaskiya za ta nuna kanta da izinin layi.
Sakamakon zabukan na jihar Adamawa dai ko ya zo da mamaki, kasancewar jam'iyyar APC da ke mulki a jihar ta rasa wasu kujerun majalisun wakilanta da kuma na dattawa, wanda ma kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kai a zaben gwamna da na majalisar dokokin jihar da ke tafe. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Madalla a gaida Ibrahim Abdul Aziz. To daga jihar Adamawa bari mu leka arewa maso yamma ta Najeriya, wato a jihar Katsina, inda aka kammala tattara sakamakon zaben jihar. Sai dai jam'iyyar PDP mai adawa ta ki amincewa da sakamakon zaben. Ga rahoton da wakilin mu Sani Malumfashi aiko mana daga Katsina.
A jihar Katsina, da misalin karfe 1 na dare ne kananan hukumomin mulki suka kammala ba da sakamakon zaɓe na shugaban ƙasa ga babbar jami'ar tara sakamakon zaɓe na jihar Katsina Professor Fatima Mukhtar. Sai da ake gabatar da sakamakon, kananan hukumomin mulkin Kankiya, Mani, Jibiya da kuma Malumfashi kowaccensu ta soke ƙuri'un akwatin zaɓe aƙalla guda ɗaya, sabili da ƙuri'un da aka kada a ciki ya haura adadin waɗanda aka tantance a layi. Kuma jami'an zaɓe na kananan hukumomin waɗanda kuma su ne suka gabatar da wannan sakamako na zaɓen sun yi bayani dalla-dalla na dalilan da ya sanya suka soke ƙuri'un waɗannan akwatuna bisa sharaɗin hukumar zaɓe da ta zayyana idan irin hakan ta faru, kuma an amince da bayanan na ga dukkan alamu. To amma lamarin da ya auku a karamar hukumar mulki ta kankara shine ya dauke hankalin shugaban jam'iyyar PDP Ronald Busasu Majigiri, wanda kuma shine ya wakilci PDP a wajen tara sakamakon, ya ki amincewa da bayanan da aka yi. To shine da aka kammala na tambaye shi, shin honorable ko ka gamsu da yadda aka gudanar da zabe da kuma sakamakon da aka gabatar?
Alhamdulillah, kamar yadda ka gani mun zanna karɓa sakamako kusan awa 48. Sakamakon zaɓe na wannan jiha ya gwada mana cewa har yanzu akwai sauran runa a kaba kan tsarin zaɓe a Najeriya. saboda abinda muka dade muna muhawara a ciki shine akwai tuntube da kurakurai da wasu abubuwan da basu dace ba a cikin sakamakon zabe. Wannan dalili yasa ba mu sa hannu ba, ba mu karbi wannan zabe ba, ba mu amince da shi ba. Na farko, a karamar hukumar kankara kusan takaddun da aka anshi sakamako da su ba su ne takaddun da ainihin hukumar zabe ta tsara ba don yin aiki da su a wannan zabe na 2019, saboda su takaddun na musamman ne kowace karamar hukuma da mazaba akwai takaddun da ya kamata amfani da su. To a wannan karamar hukuma ɗaya daga ciki shine ba su bane, kuma akwai inda duk muka samu cewa wa ba botin yayi yawa. Abinda ake nufi shine zaka tadda wanda suka jefa kura'a sun fi yawan wanda aka tantance, su kaga daga sama suka zo ko daga ƙasa ba a sani ba an dai ga kura'a kuru.
Yalla ba sun yi bayani ba ko ga suka bayanin da shi baturan zaben wanda ya gabatar da sakamakon ba?
Yalla mu gamsu ba. Dama shi wakilin jam'iyya ko dan takara bai iya hana a cigaba da fadin sakamako, amma kuma zai fada abin da ya gani wanda ba daidai ba.
To wani mataki za ku dauka?
To matakin da zamu dauka na farko dai ba mu gamsu ba, ba mu aminta da wannan zabe ba. Inda an yi zabe ingantacce ba tare da amfani da wasu abubuwa na gwamnati ba, to sakamakon da ba haka zai kasance ba.
To tun dai ana gabatar da sakamakon na so inji ta bakin babban jami'a tattara sakamakon zaben Farfesa Fatima Mukhtar, to amma sai aka ce min aikin ta shine ta tattara sakamakon zabe na jihar Katsina ta kai hadkwatar hukumar zabe ta kasa dake irin wannan zama a can Abuja dan amsan sakamakon da jihohi ke gabatarwa ɗaya bayan ɗaya. Ta gabatar da shi kamar yadda aka gabatar mata da shi a nan Katsina, kana kuma ta bada rubutattun bayanai da kuma ƙarin bayani na lamarin da ya auku a wuraren da abin ya faru. Hakan ya sanya na ja burki. Muka yi hakuri. Sani Shaibu Malafashi, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
Madalla a gaida Sani Malumfashi. To daga jihar Katsina bari mu leƙa makwabciyarta ta Sokoto, inda alƙaluma da hukumar zaɓe ta INEC ta gabatar suka nuna cewa ɗan takarar jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya kuma shugaba mai ci Muhammadu Buhari ke gaba a jihar. Ga wakilinmu Murtala Faruku Sanyina da cikakken rahoton daga Sokoto.
PDP 361604 PPA 1454.
Jami'in tattara sakamakon zaben shugaban kasa a jihar Sokoto Professor Muhammad Yahuza kenan yake bayyana jumlar sakamakon zaben a jihar ta Sokoto. Sakamakon ya nuna cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC shine ke da gurbin mafi rinjaye da adadin su ya kai 490,333, yayin da Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP ya sami gurbin 361,604. Jam'iyyar ta APC wacce ita ce jam'iyyar adawa a jihar Sokoto ta sami nasarar lashe dukkan zaben yan majalisar dattawa uku na jihar, ciki ko har da tsohon gwamna Aliyu Magatakarda Wamako wanda ya lashe zaben majalisar dattawa ta Sokoto ta tsakiya a karo na biyu, kazalika da kuma akasarin kujerun majalisar wakilai. A cewar babban jigon jam'iyyar ta APC a jihar Sokoto Aliyu Magatakarda Wamako, sakamakon zaben sai hamdala.
Wato mutala abin hakushi ne in mu Allah godiya ga al'umma Sokoto wanda ke dama jama'a Sokoto APC suka zaba 2015 sai aka sace gwamnatin mu aka ba PDP. To haka ko ka canza ma ko ka samu kura fat akwai a san kura ta. To yanda jama'a sun nan da wannan haushin sai yanzu ga Allah ba su dama in za su koma gwadin su ga abin da ra'ayin su. Mu san gwadin cikin mu Allah kuma na ƙara gwada ga Allah ba sun ka tsaya ga matsayin su ga ra'ayin su wanda kuwa sai da su kuma in su tsaye.
To sai dai a nata bangare jam'iyyar PDP ta ce san wannan sakamakon zaben ba zai karya mata ƙwarin gwiwa ba. Honorable Abdullahi Yusuf Hausawa shine kakakin jam'iyyar ta PDP a jihar Sokoto.
Shi musulmi koyo shi da imani da kaddara da mai kyau da mara kyau. Dukkanmu mai 'yan jihar Sokoto ne abinda muke so dai ci gaban jihar Sokoto. Ba wanda zai iya hana wani ya zamo ga wani mukami wanda Allah ya riga kaddare shi zamo. Duk abinda za a yi a zamo zaman lafiya a jihar Sokoto da kwanciyar hankali, kada a ci zarafin juna. Sakamakon zaɓe ko an yarda da shi ko ba a yarda da shi ba, a halin yanzu dai jam'iyya muna a kan mitin, kuma babu wani sakamako da mun kafi suwa domin ba mu kai ƙarshen mitin ɗin da muke yi ba. To sai a yi inda jam'iyya ta riga ta yi matsaya a kai. Amma dai abinda muke kira ga magoya bayan jam'iyyar PDP da su zauna lafiya, kuma haka da su yi kasa a gwiwa ga zaben gwamna mai zuwa, kuma muna da tabbaci da yadda Allah shi ke bada mulki lokacin da ya so, sa'ad da ya so, ga wanda ya so. Muna da cikakken imanin cewa za mu yi nasara da yadda Allah.
Zaben a jihar Sokoto dai ya kasance daya daga cikin waɗanda aka fafata sosai a yankin arewa tsakanin babbar jam'iyyar adawa ta PDP a matakin kasa da ke mulkin jihar da kuma jam'iyyar APC ne mulkin kasa da ke adawa a matakin jiha, lamarin da ya takaita rata a sakamakon zaben. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na, har yanzu dai batun sakamakon zaben ne, inda hukumar zabe ta INEC a jihohin Plateau da Nasarawa su ma suka bayyana alƙaluman zaɓuɓɓukansu. Ga rahoton da Zainab Babaji ta aiko mana daga Jos.
Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa a jihar Plateau ta kammala tattara kuri'un zaɓen shugaban ƙasa a ƙananan hukumomi 17 na jihar. Jami'in tattara kuri'un zaɓen shugaban ƙasa a jihar Plateau, Farfesa Richard Anande, ya ce jami'ar PDP ta sami kuri'u 548,665, yayin da jami'ar APC ta sami kuri'u 468,555. Bayan gabatar da alƙaluman zaben na shugaban ƙasa ne, wasu ejen-ejen na jam'iyyu suka bayyana ra'ayoyinsu da rashin jin daɗinsu kan kuri'u fiye da 92,000 da aka soke a yankunan Kabon da Tudun Wada a ƙaramar hukumar Jos ta Arewa. Kwamishinan hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa a jihar Plateau, Husaini Halilu Fai, ya yi alƙawarin duba koken da aka gabatar da zummar magance su. Daga can jihar Nasarawa kuwa, hukumar zaɓen ta ayyana gwamna Umaru Tanko Almakura na APC a matsayin wanda ya lashe zaɓen sanata a shiyar kudancin jihar. Jami'in tattara kuri'u a jihar Nasarawa, Farfesa Muhammad Kida, ya ce Tanko Almakura ya samu kuri'u 113,156, yayin da takwaransa na PDP Sanata Suleiman Adekwe ya sami kuri'u 404,595.
Alhaji Almakura Umaru Tanko of APC, having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes, is hereby declared the winner and is returned elected.
Farfesa Muhammad Kida kenan ke cewa Alhaji Umaru Almakura Tanko na APC, bayan ya kammala sharuɗan doka, ya kuma sami mafi yawan kuri'u da ya ayyana shi a matsayin wanda ya yi nasara ya kuma kasance zaɓaɓɓe. Hukumar zaben ta kuma ayyana sanata Abdullahi Adamu na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben sanata a shiyar yammacin jihar Nasarawa da kuri'u 118,298. Ya kuma doke abokin karawarsa Bala Ahmad na PDP, wanda ya samu kuri'u 85,615. Har lokacin da na hada wannan rahoto, ban samu bayani daga jihar Benue ba, yayin da muke dakon zaben sanatoci da 'yan majalisun tarayya a jihohin shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Madalla a gaida Zainab Babaji. To, dangane da alƙaluman da hukumar zaɓe ta INEC ta gabatar ya zuwa yanzu, wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya ya tattauna da Dr. Sadiq Umar Gombe, masanin harkar ƙididdiga, wanda ya duba mana yadda sakamakon zaɓen jihohi 12 na shugaban ƙasa da aka samu ya zuwa yanzu, ciki har da babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Ga yadda tattaunawar tasu ta kaya.
An samu jihohi 12 sun zo. Jihohi 3 daga kudu maso yamma, Ekiti, Ondo da Osun, jihohi 3 daga kudu maso gabas, Ebonyi, Enugu da Abia. An samu jihohi 6 a arewa. Irin a arewa ana jijiyan aji meye Kano take ciki, meye Katsina take ciki, meye Bauchi take ciki, meye Jigawa take ciki, Kaduna da makamantansu, wanda waɗannan ba su zo ba. A kudu din nan, kudu maso kudu, jihohi irin su Delta, su Rivers, su Akwaibom, haka kuma a kudu maso yamma ana jin irin su jihohi irin su Lagos, su Oyo da makamantansu, wanda waɗannan ba zuwa. Amma dai duk da haka din, ya dada tabbatar da cewa ita wannan katin ƙididdiga na ƙayyade kuri'a ya yi tasiri kamar yadda a 2015, wanda za ka samu jiha tana da kuri'a wajen 2,000,000, amma yanzu da kira za ka samu mutum 400,000 suka jefa kuri'an nan, irin yanzu wanda aka kawo na ƙarshe ɗin nan jihar Ebonyi, maimakon wasu kawai a je a rinka dangwala ko a yi rubutu ko makamantansu.
Duk ina mai da kai kan inda ka fi ƙwarewa kan lissafin ƙididdiga, faɗa mana adadin kuri'un nan ma gaba ɗaya, ma kuri'u nawa ne aka sanar yau ɗin nan?
Yawan dai masu rajista a Najeriya
tsakanin manyan biyun nan mu ma takaita ga PDP da APC.
To yawan kuri'u a Najeriya miliyan 84 ne da 4000 da kuma 84, sannan yawan katin da aka karba na zabe miliyan 72 ne da 700. Amma yau a jihohin nan da aka karba waɗannan jihohi kadai ya kamata suna da kuri'a da ya kai wajen miliyan 19 ko makamantan su iya abin da aka bayar. Amma a cikin wannan miliyan 19 da wani abu kwata-kwata kuri'un da aka jefa ba su kai miliyan 5 ba tsakanin PDP da APC, manyan jam'iyyun da suke fafutukan karban wannan abu ba su kai miliyan 5 ba a jihohi 12, kusan 1/3 ne na yawan jihohin Najeriya. Duk da dai kuri'un su bai kai 1/3 ba saboda jihohi ne masu karancin kuri'u da daman su. Yawanci jihohin wasu kashi 25 ne kadai suka fito suka jefa kuri'a, wasu kashi 27 gwagwarmayan wajen shiga zaben nan a wannan karon yafi sauran lokuta da yawa a kasar nan.
Duk gani tambayi kamar idan aka duba tsakanin shugaba Buhari da Atiku Abubakar, a wata jiha zaka ga Buhari ke kan gaba, wata shi Atiku ke kan gaba, ya yanayin bambancin su ne, wani ne a kan gaba?
Shugaban kasa mai ci shi ke gaba, yana gaba da kuri'a da sun kai sama da 400 da makamantan su a dai waɗannan jihohin da aka kawo guda 12, 6 daga kudu, 5 daga arewa da birnin tarayya na Abuja.
Amma me kawo haka tunda akwai ai wasu jihohi da shi ma a cikin ya lashe?
Wannan ya samu rinjaye a kaman guda 5, wannan ya samu a kaman guda 7, amma duk da haka ratan sa yafi ya ja da yawa, ba dan wani abu ne saboda yawan ratan da ake samu daga jiha zuwa jiha.
Madalla a gaida Nasiru Adamu El-Hikaya. To anan ma abokin aikina Muhammadu Lalu ya leka shafinmu na Facebook, inda ya tattaro mana kaɗan daga cikin abinda masu bibiyar shafinmu ke cewa. Mahmud, me suke cewa ne?
To baballe sanda aiki kusan za a iya cewa tsokacin da masu bibiyan shafin namu na Facebook suka dinga yi nuna gamsuwa ne da yadda ake gabatar da shi wannan sakamakon zaɓe na farko mai nasara funtuwa. Yace hakika sakamakon zaben yana gudana kamar yadda ya kamata, kuma abun farin ciki shine jami'ar APC ce kan gaba. Sai Rail Murtala Haruna dan Sado yace a gaskiya hakan yayi daidai. Sai kuma Bala Muhammad yace gaskiya ne kamar yadda ake hasashe, ba a taba zabi a Najeriya mai tsabtar wannan ba, kuma tattar sakamakon yana kyau. Adam ita ce Allah ya zaunar da kasar mu lafiya ya kuma ba mu shugabanni adilai. Sai Garba Ali ya ce yanzu an kai jihohi nawa kenan, tambaya yake shi Garba Ali. Ina ga kamar yadda aka bayyana jihohi 11 ne,
12 dai,
hadda Abuja 12. To Idris Mai Kusa wakilin babban Yaba ya ce zabe sai mu ci alhamdulillahi. Sai kuma Muhammad Alhaji Bukar Goniri ya ce gaskiya yadda sakamakon yake gudana daidai ne, kuma masana sun yaba Najeriya akan wannan zabe cewa tun a shekarar 1979 zuwa yanzu ba a taba yin sahihin zabe wanda babu ha'inci a cikin sa kamar na wannan shekara ta 2019 ba. To sai kuma Muhammad Al-Amin yace Allah ya sa a kare lafiya ba rikici. Ahmad Dahiru dan alkali yace zaben nan wata yar manuniya ce na cewa Najeriya ta hau kan turbar demokradiya. Sai Baba Zakar Abu Zahara wanda ce gaskiya tsarin yayi sosai, komai wato komai a fili ake yin sa. Shi ko Shehu Adamu Rijau yace eh to komai na tafiya daidai, fatan mu dai shine ayi a gama domin mu san wane ne yayi nasara. Shi ya zaku ya san wane ne kenan ya lashe zaben. To sai kuma Abubakar Muhammad yace kai ai komai yana tafiya daidai, ina fatan dukkanin waɗanda wato wanda ya fadi zai dauka dara ya ta abokin hamayyar Samanna kamar yadda tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan yayi a shekarar 2015. Shi kuwa Shu'aibu Ahmad Mai Kudi yace zaman lafiya yayi tasiri matuka a arewacin Najeriya domin kowa ya zabi abin da yake so. Sai Shu'aibu Mai Gida yace alhamdulillah sakamako yana tafiya daidai. Sai Muhammad Awwal Haruna yace ba laifi, yana gudana yadda ya kamata, Allah ya sa a gama lafiya, amin.
To madalla Mahmud, muna godiya. Kafin mu kammala shirin gaba ɗaya ga labarai, amma a takaice.
To a takaice, sakamako na farko a zaben kasar shugaban kasar Najeriya na nuna cewa shugaba mai ci Muhammadu Buhari na kan gaba. To amma babbar jam'iyyar Adawa ta yi watsi da sakamakon da cewa mara sahihanci ne, kuma ba abin amincewa bane. Gwamnatin Trump na tare da shugaban Venezuela na wucin gadi Juan Guaido, wanda Amurka ke goyon baya 100% a cewar mataimakin shugaban Amurka Mike Pence a jiya Litinin.
To masu sauraro, nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau. amma kada ku nisa nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hanci, inda za ku ji cewa alƙalma da hukumar zaɓe ta INEC ta gabatar sun nuna cewa gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi ya sha kayi a takarar da yi ta sanata. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Ibrahim Kalmasi Garba da kuma Mahmud CCD da ya taimakawa ya haɗa mana shirin, da kuma injiniyanmu na yau Jimmy Cook, ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa sai an juma.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.